بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله دعوة ونن يمتشي يمتشي نا صبر sha uku ga watan Dhulhijja hijira 1444 wanda ya dace da 1 ga watan Julai miladiyya 2023. Muna karatu na Ijma'u Salafi fil I'tiqad kama hakahu al-Imam Harb ibn Isma'il al-Kirmani rahmatullahi alayhi. Harb ibn Isma'il al-Kirmani ya rasu 280 bayan hijira, Allah ya gafarta masa. Wannan kuma darasin mu na tare kenan. Zama tashi inda malai ke cewa wa na'arifu ko autonuska wa yu'rafu lil arabi haqquha wa yu'rafu lil arabi haqquha, ana sanin haqquka kuma wanda suke na larabawa, wa fadluha da abin da gare su na falala, wa sabiqatuha da kuma yanda suke su ne gaba akan musunsu, wa nuhibbuhum muna son su لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى حديث من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم حب العرب إيمان صلى ربوا إيماني وبغضهم نفاق كن سكما منافنشي. وانا حديثي من هذا المسألة ما متبراني شين يفتر دشي أتكين الأوسط دالو قيلي أتكين الضعفة والحاكم أتكين المستدرك كلهم من طريق الحشيم ابن جماز ان ثابت ان انس مرفوعا دكنسو دغا تهنير الهيثم ابن جماز دغا ثابت دغا انس مرفوعا. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن ثابت الا الهيثم باب وند يرويت ون حديث دغا ثابت سي الهيثم. وقال الذهبي في التلخيص الهيثم شيكما متروك الحديث ني وقد ضعفه الالباني في الضعيفه كنان دا حديث ده بي انغانتا با وند انغانتا با شي نا حب الانصار تو شي. ولا نقول بقول الشعوبيه واراذل الموالي با ما زنجي ايرن زنجي نا قبيلنجي ده كما نا قسكنتتن باي الذين لا يحبون الارض wanda ba sa san larabawa, wala yukiruna lahum bifadlin wanda ba sa tabbatan musu da falala, fa inna qawluhum zancan su lalle bid'a, wannan bid'a ne wa khilaf sannan kuma sabani ne. To anan shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake fada, yake cewa fa inna alladhi alayhi ahlu sunna wal jamaa, abinda ahlu sunna suke akan shi wal jamaa game da arab shine i'tiqadu anna jinsal arabi afdal min jinsal ajam, shine jinsal larabawa yafi falala akan jinsin wanda yake ba su ba, shin ajami kenan. Ibraniyihim wa siriyanihim wa rumiyihim faransiyihim wa gaida wasan su ma dai, wa anna quraishan su kuma quraishan a cikin larabawa sune afdalul arab, sune mafi falala na larabawa, wa anna bani hashim sune afdalu min quraishin su kuma, wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalu bani hashim, annabi kuma shine mafi falala daga banu hashim, fa huwa afdalul khalqi nafsan wa afdaluhum nasaba, shine mafi ficin su falala gaba daya mafi nasaba mai kyau daga cikin su, walaysa fadlul arabi thumma quraishi thumma bani hashim kaza kaza zuwa dai karshen abin da ya fada wannan timiya kenan. Wannan malaici iqtiba'u sirat al mustaqim kenan, mukhalafatu ashab al jahim. Malan ya ci gaba da cewa wa man harama al makasib wat tijarat, wanda ya haramta makasib hanyoyi na samu, wat tijarat da kasuwanci, wa talabul mali min wujuhiha da kuma neman dukiya ta abin da ya shafi kasuwanci kenan, faqad jahila wa akhta'a, wannan lalle ya jahilci lamarin kuma ya kuskure, wa khalafa sannan kuma ya saba, balil makasib min wujuhiha, kasuwanci ta hanyar da ya kamata, wannan halal ne. Kada ahallahu Allahu azza wa jalla, wannan Allah ya halatta shi, wa rasulu haka manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya halasta, wal ulama min al umma, da kuma malamai daga cikin al umma dukkan su sun halatta wannan. Far rajulu, da haka dai yambaghi lahu ayyasa ala nafsihi wa iyali, da haka mutum ya kamata yi kokari ga kanshi da kuma iyalan shi. Wa yabtaghi min fadli rabbi, yaje ya nema, ya nema na kanshi daga falala ta ubangijin shi. Fa in taraka zalika ala annahu la yaral kasba fa huwa mukhalif, idan yaje ya bar wannan kasuwancin da neman halal da nema daga Allah, akan yana ganin neman wannan kasuwancin neman abin kai la yaral kasba, yana ganin ba daidai bane, to fa huwa mukhalif, wannan shi ma zai mukhalif, ya saba wa tafarki. Wa kullu ahadin ahqqu bi malihi alladhi warithahu, sannan kuma kowane daya daga cikin mutane shine yafi cancanta da dukiyar da ya gada, awis tafadahu aw usiya lahu bi, ko kuma dukiyar da take shine yafi dacewa da ita, ko kuma abinda ake mashi wasiya da ita wannan dukiya, to shine yafi cancanta a duk ta saba ko wace ya nema. La kama yaqulu almutakallimun, ba kamar yanda mutakallimuna suke fada ba, almukhalifun, wanda suke sabawa tafarki na sunna. Waddinu innama huwa kitabullah, shi addini littafin Allah kenan azza wa jalla. Wa afa, da kuma hadisai, wa sunan, da sunnoni, da hadisan dai kenan, wa riwayat, da riwayoyi sahih, wanda suke ingantattu, anithiqat, daga amintattu, bil akhbari sahiha, ta hanyar hadithan da suke ingantattu, alqawiyya, wanda suke masu nauyi, almarufa, wanda suke sanannu, almashhura, yarwiha athiqatu alawwal almaruf anithani athiqa almaruf, wanda thiqa na farko wanda aka sani zai rawaito daga thika wanda yake na biyu shi ma wanda yake sananne. Yusdaqu ba'duhum ba'da, sashin su yana gasgata sashi. Hatta yantahi dhalika ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, har wannan abin ya tike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, au ashabin nabiy, ko ya tike ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aw tabi'ina, ko tabi'ai, aw tabi'it tabi'in, ko wanda suke bin bayan tabi'ai, aw man ba'dahum, ko wanda suke bayan su. Min al-a'immatil ma'rufin, daga cikin manya-manya wanda aka sani, al-muqtada bihim, wanda yake koyi da su, al-mutamassikina bis-sunna, wanda suke ruko da sunna da gaske, wal-muta'alliqina bil-athar, wanda suka liki suka lizimci athar. Alladhina la yu'rafuna bi bid'ah, wanda san faufau ba amma san su da bid'a ba, wala yut'anu alaihim, sannan kuma wanda la yut'anu alaihim, ba a suka su bi kadhibin, ba a suka su da ƙarya, wala yurmauna, sannan kuma ba a jifa su bi khilafin, da wanda saba ma manhaji kenan, wala su ashabu qiyas, sannan bas kasance ba ma'abuta qiyas, sa akwai wanda suke ashabu qiyas wal ra'i, to bas kasance ba ashabu qiyas wala ra'i, haka bas zama ba ashabu ra'i, li'anna al-qiyasa, domin shi qiyasi fi dini batil, a cikin addini batili ne, musamman ga nufin qiyasi yakan zama batili ma'a wujudin nassi min kitabi was sunna, inda akwai nassi daga qur'ani ko sunna, to qiyasi ne zama batil. Wa ra'ya kadhalika wa afdala minhu, haka shi ma ra'ayi haka yake, shi ma batil ne inda ma'a wujudin nassi min kitabi was sunna, kuma shi ma ne yafi zama batil akan shi wancan. Wa ashabur ra'yi wal qiyas fi din mubtadi'a, malin yace shi qiyasi addini, wa ashabur ra'yi su wanda suke ashabur ra'yi wal qiyas a cikin addini, malin yace mubtadi'a, an bid'a ne kuma jahala, wanda suke jahilai, dullalun, inda suke batattu, illa ay yakuna fi dhalika athar, sai dai fa idan akwai wani athari, akwai wani hadisi amman salaf ga wanda suke magabata daga cikin a'imma ingantattu, fal akhudh bil athari aula, to ruko da wannan shine abin da yafi. Wa man za'ama annahu la yarat taqlida, wanda yake cewa bai ganin taqlidi wai abu ne mai kyau ko kuma ba zai taqlidi ba, abin da yake nufi yanda at-taqlid, musamman idan kana karanta aqida kaga sun ce maka at-taqlid ana nufin kamar yanda al-imam Harb yake nufi anan, shine bi ma'ana al-ittiba, shine bin sunna ke lidalika qala ba'dahu yuridu bidalika ibtal al-athar wa ta'il al-ilmi wa itafa'u sunna. So idan aka ce at-taqlid ana nufin al-ittiba, ba wanda ka sani ba. Al-Barbahari a cikin sharh sunna yana cewa wa'alam anna ad-din innama huwa at-taqlid, addini shine at-taqlid, ai me yake nufi al-ittiba, yake nufi ba wai wanda ka sani ba. Wa'alam anna ad-din innama huwa at-taqlid, yace wa at-taqlidu li ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma taqlidi yana ga sahabbai, kaga yana nufin al-ittiba, ittiba'u ashabi rasulullah kenan, shi yake nufi da at-taqlid. To shine mallam yace wa man za'ama annahu la yara at-taqlida, wanda yake riya cewar yake ganin cewar baya ganin at-taqlid, wala yuqallidu dinahu ahad, kuma baya bin kowa a addinin shi cikin magabata, shine ganin kowa yawo da ta kawai zai abin da ya ga dama. Fa hadha qawlu fasiqin mubtadi'in, wannan zance ne wanda yake na fasiki, wanda yake dan bid'a a dubin lillahi makiyan Allah wa li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma makiyi ga manzansa kenan sallallahu alaihi wa sallam, wa li dinihi wa li kitabihi wa li sunnati nabiyhi alaihi salam, yace wannan makiyi ga Allah, makiyi ga manzansa, makiyi ga addini, makiyi ga littafin shi, makiyi ga sunna. Inna ma yuridu bidhalika ibtal al-athar, wanda yake so ya bata, ya bata hadisi, wa ta'il al-ilmi, ya bata ilimi, wa itafa'u sunna, ya kashi sunna, wa tafarrud bir ra'yi, ya zama yayi tafarrudi da wani ra'ayi, wal kalam da wata magana, wal bid'a da kuma bid'a, wal khilaf da sabani. Fa ala qa'ili hadha al-qawl, wajibi ne ga wanda yake da wannan kaulin, la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina, an mai kudin gore kenan, malai sinuwa ga Allah da mala'iku da mutane gabaki daya. To anan yana magana akan ashabul qiyas war ra'ayi, bari mu dinga magana akan su wani ashabul ra'ayi wal qiyas da yake magana, musamman wanda yake nufi da ashabul qiyas war ra'ayi shine waɗanda zaka ga suna gabatar da qiyasi a koda yaushe, sukan yawaita istimal na qiyasi da kuma ar-ra'ayi. To musamman nan abin da yake so ya rushe maka cewar qiyasin nan da ra'ayi, musamman ga samuwar nassi daga al-kitabu was sunna, idan ka koma ga littafin min usul fiqh da muke karantawa ala manhaji ahli al-hadith na ar-raisuni, zaka ga kawo wani babi da ya sama al-qiyasu la yusaru ilayhi illa inda darura, ba a tafiya ga qiyasi gaba daya sai a halin larura, gaba daya ba za a tafi ga qiyasi ba sai ga hali na larura. To a ciki ya kawo cewar ahlul hadithi la yatawassauna fi isti'mal al-qiyasi, ahlul malaman hadithi ba sa budawa wajen amfani da qiyasi, gaba daya malaman hadisi ba su buda ma kansu kofar qiyasi ba gaba daya, ta zama a bude. Wa inna ma yasta'miluna al-qiyas hina tadhiqu as-subula bil adillati al-ukhra, su malaman hadisi sun yi amfani da qiyasi ne a lokacin da suka ga cewar wasu adilla sun musu kunci, babu yanda za su yi suka tafi zuwa ga wasu adilla na waje. Isa Imam Ahmad yake cewa sa'altu Shafi'iyya, nati Imam Shafi'i anil qiyas, ga mar qiyasi, fa qala inda darura, yace to eh za a qiyasi amma a hali na larura, aka Imam Shafi'i ya fada. So ya ci gaba da cewa wa ashabur ra'ayi wal qiyas, ashabur ra'ayi wal qiyas fa innahum lam ya'tanu bin nusus, e bas ba da kulawa ba ga nassu shi ma gaba daya, falam yace ba su ba da kulawa ba game da abin da ya shafi an-nusus sai ga wajen ahkam ɗinsu da sauransu. To haka Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa na usul fiqi ilamul muwaqqi'in arabil alamina shi ma ya kawo bayanai game da wannan. To dan haka malaman hadisi ba su bude ma kansu ba kofa ta yawaita kiyasi da sauransu. To sai zama ashabul qiyas da ar-ra'ayi sune su Abu Hanifa wanda zai magana akan su ba da jima wannan ba. Yace fa hadha min akhbathi qawlil mubtadi'a, wannan shine mafi munin zancen ɗan bid'a, shine mutun yace ba zai taqalidan kowa ba, ba zai ittiba'in kowa ba cikin magabata. Fa hadha min akhbathi qawli al-mubtadi'a, wannan shine mafi munin zancen ɗan bid'a, wa aqrabiha ila ad-dalala, mafi kusanta daga cikin daga bata warara da kuma halaka. Bal huwa dalalatun, malan yace wannan bata ne, za'ama annahu la rattaqalida, yana ganin cewa shi ba zai bu kowa ba cikin magabata, shi yana ganin ya wadatu me da kanshi ko. Amma kuma sai ka samu wa qad qallada dinahu Abu Hanifa, amma sai ka samu kuma addinin shi ina ban Abu Hanifa. Wa bishril mirrisi, da bishril mirrisi anan ina Abu Hanifa jarhi, saboda in ba haka ba ba ma zai kawo shi anan ba. A gane shi ma malam Kirmani ya tafi akan al-jarhu fi Abi Hanifa, tunda kawo shi anan ma da yi gaba ɗaya jarhi, tunda yana magana akan mutun ya ci ba zai yi taqalidin wani ba, amma kuma sai ya koma yana ban ashabul qiyasi war ra'ayi. Kage shi ne yake faɗa cewar amma kuma qallada dinahu Abu Hanifa ba bishir birrisi shi barka shi ba. An gane ko? Kage amma yace me qallada dinahu Abu Hanifa, amma kuma addini kuma yana da bin ɗaya daga cikin ashabul ra'ayi wal qiyas. To dangane da Abu Hanifa akwai maganganu da yawa, ba tun aka fara maganganu ba kan Abu Hanifa game da jarhin shi, ya sha jarhi sosai Abu Hanifa akan wannan. Saboda Ibn Abi Dawud shi yana ma da yake tarjuma shi yana ma su ya faɗa maka kamar wani ijma'i imani akan jarhin Abu Hanifa ma gaba ɗaya, duk da zaka ji misali kila wata magana kamar daga sama ko kuma tayi nauyi. To amma Abu Hanifa akwai maganganu da yawa da ake a kan shi a wannan babi. Akwai littafin da aka rubuta su kutum da guda, zaka samu aqwal na a'imma akai, ka samu littafin Nashru as-Sahifa fi dhikr as-sahih min aqwal al-jarh wa at-ta'dil fi Abi Hanifa, zaka samu na muqbil, zaka samu duk wasu bayani da aka yi akan shi Abu Hanifa. An ka samu na littafi, littafi na dan yawa, zaka ga yi bayani da wasu shimfudu kamun ya kai ga abin da yake so ya magana akan shi. Amma duk abin da kake so din game da Abu Hanifa zaka samu, domin wasu taqlidi ne yake kai su, kamar su Isma'il ibn Abdullah ibn al-Harawi da yake cewa ana hambali ma hayitu wa in mittu fa wasiyati lin nas ay tahambalu, kaga wannan tsabar taqlidi ne. Eh haka wannan ya cewa laula malikun kana ad-dinu halik, kaga shi wannan haka banna ce tsantsagorin kawai taqlidi ne da jumudi a cikin shi. To zaka ji wasu maganganun Ibn Abi Dawud daga cikin aqwal din nashi, kamar yanda yake cewa, kamar yanda wannan ya Ibn Adi ya rawaito cewar Ibn Abi Dawud yana cewa sami'tu Ibn Abi Dawud ya kulu al-waqi'a fi Abi Hanifa jama'atu min ulama, wanda suka auka game da magana kan Abu Hanifa to suna da yawa, jama'a ne masu yawa daga cikin malamai. Yace na farko a Basra wanda suke jarhin Abu Hanifa, haka akwai Abu Ayyuba As-Sikhtiyani wannan a Basra kenan, waqad takallama fihi, ya magana kan Abu Hanifa. Yace wa ammal Hijaz, amma kuma ga Hijaz Maliku takallama fi Abi Hanifa. Wa imamu Misr, jagoran Misra Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri shi ma takallama fi Abi Hanifa. Haka imamu Al-Auza'i a ina kenan a Sham kenan shi ma takallama fi Abi Hanifa. Haka imamu Khurasan dan Mubarak shi ma takallama fi Abi Hanifa, da haka falwaqi'a fihi ijma'u min ulama. Haka wannan abin da faɗa ijma'i ne ga malamai yawa fil afaqi a cikin sasannin duniya, ya sha jarhi sosai da manganu akai. To lokacin da Albani jarhin Abu Hanifa ake ganin kamar wa shi ma ya fara lokacin da kautsari ya zo ya bita kan malamai ya ta maganganu akan wasu malamai ya ta maganganu akan wasu malamai har da malamin muallimi ya zo ya mai raddi a cikin at-tankil bima fi ta'nibil kautsari min al-ababil shi ma idan ka samu wannan zaka samu zantuka sosai game da Abu Hanifa at-tankil bima fi ta'nibil kautsari min al-ababil shi zaka samu bayanai sosai da sosai amma dai kusan ba zai kai ba amma ga hadisi an sani dama cewa wannan jarhin yana nan yana bin shi so dan haka wannan ka samu nashru sahifa fi dhikr sahih min aqwali a'immatil jarh wa ta'dil fi abi hanifa zaka samu zantuka da malamai suka yi insha Allah game da wannan kabiya ka zauna karanta sosai kuma kasa dai kenan kuma an-nu'man ibn thabit al-kufi abu hanifa al-imam ko babban jagora ne kuma imami ne kamar al-hafiz ibn hajar yake bashi wannan kujira ta jagoranci ga fiqh da sauransu ai ka san inda fiqh ne ai ka san baka mahrafiya ai kun jalbatul usul inda suke zuwa da abubuwa inda suke daukan nassi sun ga ciccis gashi suna zaqulo abubuwa inda game da fiqh ne inda fiqh ne da kiyasan nan to zaka same su gwanaye ne a nan bangaren zaka same su gwanaye ne gwanaye gwanaye na gaske Allah ya kyauta muje malin yace wa bishr mirrisi amma ga shi wannan akwai san dan bid'a ne bishr ibn giyas al-mirrisi ana haga mubtadi'i ne wanda layan bagi ayyirwa anhu wala karama shi wannan babu wata ruwaya malin da gare shi tafaqqaha ala abi yusuf fa bari aw atqana ilmal kalam ya ko ilmin kalam shi ma da abubuwa da dama sannan kuma zo aka tarjima da shi gaba da mas'alatul khalqul qur'an duk da bi riski jam dan safwan ba amma dai kwashe-kwashen shi ne ya samu shikenan sai ya daura akan su ya ci gaba da bannin shi shi ma na'am wa ashabihi da mutal dalibansa fa ayyu aduwin li dinillahi a'da mimman yuridu an yudfi as-sunnah ai wannan ba wani jarhin ne ba ran yace wani wani ne fa ayyu aduwin wani makiyi ne ga addinin Allah da yafi adawa akan wanda zai nufin ayi dafi as-sunan ya ringa kashe sunnoni akan qiyasat nashi da ara da sauransu wa yubdilu al-athar sannan ya ringa bata athar war riwayat da riwayoyi wa yazumu annahu la yarta kalida yana riya cewa shi bai ganin takalidi bin magabata wa qad qallada dinahu amma kuma ga addinin shi ga fiqhu ya ji ya bi man qad sumiyat laka wanda aka ambata maka wa hum a'immatu dalal kaji jaguri da suke na bata wa ru'usul bid'a da shugabanni na bid'a wa qadatul mukhalifin kuma jaguri da suke na sabawa sunna da manhaji fa ala qa'il hadha alqawl ghadabullah insha Allah ya tabbata ga wanda yake mai fadar wannan zance da wannan kauli wannan kenan sai mu tsaya nan saboda kudurwar lokaci sai mu tashi fa hadhil madahib wal aqawil allati usifat madahib ahli sunnah wal jamaa wal athar insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah